Bismillahir Rahmanir Rahim. To sai littafin mu na karatun rushida ko? To bisa ga karatun mu na wannan littafi ne karatun rushida. Muna na juz'i na biyu kuma zamu ci gaba ne daga inda muka tsaya cikin ikon Allah. Hadiyatul Firan nan ne ko? To idan aka ce hadiya kyauta kenan. Hadiya ba kyauta. Al-firan asalin sa al-fi'ran ne, fi'ran daga fa'arun, fa'arun bira. Ardun mufa'ara, kasa wanda take da yawan birayi. Ardun mufa'ara, kasa mai yawan birayi. To musanna din shine fi'ran, sai aka yi ibdalin al-hamzan. Fi'ran, fi'ran. Aka ce firan. Firan mun gane shi ko madalla kyautan birayi. Bara'a shine jarunta. Muda'aba wasa. Al-intiqam shine kamu, wata mutum ya maka wani abu ka kama shi ka maida mai da martani, ta hanyar mai da martani. Hurma haramu, ya takazzazu, yana kyamata. Haza shay'un muqazzaz, irin kaga birayi, ya'yan birayi. Ai galibi wani ma bai iya kallo, wani ma sai tsittar da shi, kai wannan abin kyama ne, kai da hin da Allah kauda kauda wannan hoton da Allah. Muqazzaz kenan. Kana limra'atin qittun jamilun, akwai wani mage mai kyau, mage akwai wata mage mai kyau na wata mata. Tuhibbuhu kathiran, tana son magiyan nan da yawa. Libara'ati, saboda jaruntan magiyan nan. Fi saidil fi'ran, wajen farautan birayi. Birayi kila sun dame ta ne, sai ta samu kyan wata iji. Na mara inam inam jam'in fa'arin ne fi'ran, eh haka ne, jam'i ne insha Allah. To sai ta kamo wannan magiyan, bayan ta saki magiyan a ɗaki, da sai ya kakashe birayen nan duk inda suke fasu ya zakulo su. To sai ta zanta tana son magiyan nan, wata ta sallabi mu da abati, kuma tana ɗeba kewa da wasa da shi, tana ɗeba kewa da yin wasa da wannan magiyan. Sa'atalin firadi, sa'atalin firadi, musamman a lokacin da take ita ɗaya a ɗaki, tana yi kaga birayi da zaran sun ji tsit, yau cikin rashin kunya sai su fito suna kai kuma daki suna shawagi. Fa kharaja al-qitt, sai magiyan nan ya fito. Kun gani ko? Kun ga karatun mu ko? Kana limra'atin qittun, gaba kuma sai aka ce fa kharaja al-qitt, to zai zama alwani, wace iri kenan nan? Al lil ahdi dhikri kenan. To fa kharaja al-qitt yawman, sai magiyan ya fito waje. Walam ya'ud, amma bai dawo gida ba, ka adatihi, kamar yadda ya saba, in ya fita yaje waje ya shawagi ya dawo. Faqalikatil mar'atu alayhi, sai matan ta damu a kansa. Wa kharajat, sai ta fito ta ba'athu anhu, tana neman magiyan nan. Fa wajadtu fi tariqi, sai ta samu magiyan nata. Katilan, kasashe, kaga maqatul ko? Sai aka kawo lafazin fa'il, katil, to isa maf'ul ne. Biyar sasatin, an kashe shi da harsashi, fi ra'si a kansa. Fa hazina dalai, sai ta yi bakin ciki a kansa. Wa bada ayyamin, bayan waɗansu kwanaki, kala ila yan kaɗan, balagaha, labari sai ya san mata, anna jaraha huwa alladhi qatala dhalika al-qitt, makwabcinta shi ne ya kashe wannan magiyan. Li hajatin fi nafsi, saboda wata buƙata ta sa. Waghtabat min dhalika al-fi'l sayyi, sai ta yi bakin ciki, ta yi fushi dalilin wannan mummunan aiki. Wa sammamat, sai ta nace alal intiqam min jariha, sai fa ta dauki fansa akan wannan magwacin nata. Alladhi lam yura'i hurmat al-jiwar, wanda bai kiyaye alfarman magwataka ba. Walam yashku dhalika al-qitt ilaiha abadan, kuma bai taba kai kukan wannan magiyan ba har abada. fashtarat jumla musa'idan lil firan, sai ta sayi wani adadi mai yawa na tarkuna. Musa'id yana mai misyada tarkuna na birayi da yawa ta sisiya. Sadat biha akthar min 50 faran, sai ta faro to birayi gujin fiye da 50. Kuma wada'at fil firan fi sundukin kabirin, sai ta sanya ta zuba birayin a cikin wani akwati ta rufe shi. Wa katabat ilayhi isma jariha, sai ta rubuta sunan makwabcinta. Wa arsalat ilayhi bil baridi, sai ta je gidan waya ta aika mishi. Zai farin ciki ya murna ga kyauta nan, kai wannan ko ne ina so abokin nan ne ya damu da ni, ga wani kuɗi nan ya aiko min ko kaya. Walamma tasallama ar-rajulu sanduqa, bayan mutumin nan ya karbi biran nan, fariha bihi haba, akwatan nan sai ya farin ciki da shi, ya dauka fushi kenan. Kakan shi ta yanke saka. Wa dallahu hadiya nabisa, sai ya dauka wani tsaraba ne mai tsadan gaske. Min ahdi asdiqaihi, wani daga cikin ba abokansa. Fa fatahu li yara ma fihi, bayan ya koma cikin gida sai ya bude akwatin nan, ya ga me yake ciki. Wa idhal fi'ran, kawai sai ga birayi. Wannan idza ana ce mata idza fujaiya. Wa idhal fi'ran, kawai sai ga birayi. Kharaja, sun fito. Tadhifu fi wajhihi, suna ta tsalle akan fuskarsa. Wa intashara fi anha'il ghufrati, haba ma nan sai suka anha jam'in nahiya, sai suka warwatsu cikin sassa na dakin shi, dakinsa. Wa huwa yataqazzazu, yana ta jin kyama. Lil zalikal manzar, nan yanayin magana din al-khabith mummuna. Wa lam yadri sababa li hadhihi al-makida, amma fa shi fa sai yazo na yana ta tunani bai san dalilin wannan makircin ba. Thumma iltafata fi sunduki, can sai duba jikin akwatin ya waiwaya. Fara'a warqatan, sai ga takarda maktuban fi hal ibaratil atiya, a jikinta an rubuta ibara mai zuwa, paragraph mai zuwa, ko kuma jumla mai zuwa, jam jumla masu zuwa. Daga takartar takirti, ka kashi magiyata. Wa haramtani wujudahu, kuma ka haramta mun samuntuwan magiyan. Fa hadaitu laka hadhihi al-hadiyya fi iran, dan haka na kawo maka kyautan waɗannan birayen. Allati asbahat tamrahu fi baiti bila rakibin, ko allati wacce ta kasance asbahat, ta zamo tamrahu, tana shawagi fi baiti, cikin ɗakuna na bila rakibin, ba tare da mai kula da su ba. E shi ne yanzu ta tattaro ta kamo mishi su, shi ma ya dandana ya ji inda daɗi zama da ɓeraye. Fa sabara rajulu ala hadhihi al-musiba, kenan to haka dai mutumin nan ya haƙura bisa ga waccan nan musiba. Allati tamaraha, wanda ya ɗauke ta a matsayin jaza'a haqqan, jaza'an haqqan, hakikanin sakamako ne, ala sui fi'ili, bisa ga mummunan aikinsa. Na'am. Wata tasalla tana ta ɗebe kewa, tasalli ɗebe kewa. Sai na 15, ko al-marakib, ababen hawa, jam'in markab. Ashira'iyya, abin hawa wanda ake tura, wanda kafin ya tashi sai an tura shi. Mubaliya, wanda ke yala ya tsufa. Yulatimu, yana mari daga latama, ya yi mari. Latama ni ya mari ne. Sadama shi ne ya yi karo, istidam, clash. Yumathilu, ayu shabihu, yana kamanceceniya da kaza. Naka'un shi ne whiteness, haske. Kanat jami'ul marakibi fil azmani al-madiya, ababan hawa a cikin zamanin da suka gabata sun kasance tusnawmin al-khashabi, da katako ake yin su. Wa tasiru bil qila, kuma suna tafiya ne da tumbukuwa. Yanzu idan clutch na abin hawa ya fara tsaya, kaga ai abin hawa nan zaka tana tafiya ne, tana tunkuda sai ta tsaya, ta tunkuda ta tsaya, to shine qila da tumbukuwa. Sai ta zabura kamar za ta ji sai ta tsaya, sai ta zabura kamar za ta ji sai ta tsaya. Wato sanma al-marakib shira'iyya, ana ce mai irin waɗannan ababen hawan wanda suke ta tashi ta irin wannan yanayi, al-marakib shira'iyya. Wa fi ayyamina hadhihi, amma waɗannan kwanakin namu, yusna'u al-kathiru minha, ana sana'anta mafi yawa ne daga cikin ababen hawa, min al-hadidi sulb, daga ƙarfe mai tsauri. Wa yasiru bil-bukhar, kuma yana tafiya ne da hayaki. Fa summiyat marakib bukhariya, dan haka ne aka kira su marakib bukhariya, ababen hawa masu tafiya da suna samar da hayaki. wa minal marakibil kabira, daga cikin manyan ababen hawa marakib akwai wanda sun ababen hawa ta hamilu mi'atin minan nasu take dake da masu yawa daga cikin mutane, kun gani, wa minal marakibil kabira ba ga Allah ba, to wannan sai zama al lil ahdi dhihni kenan, dama ta mun san ana magana ne akan menene ababen hawa, to shi yasa sai aka kawo allin anan, eh ba ce wa min marakiba kasira kabira ba, daga cikin ababen hawan da dai muke magana akan su, kaga sananne ne bainana, ko wa min sanadiqil kabira, daga cikin akwatuna ma manya-manya al-mamlu'a bil bida'i, daga cikin ababen hawan da suke dauki da daruruwan mutane mi'a jami'in mi'a, akwai kuma wanda suke daukan manya-manya akwati mamlu'a bil bida'i wanda suke ciki da kayayyaki, wata siri filmiyahi kuma tana tafiya ne a cikin ruwa, fa takhtariqul bihar al kabira, sai ta rinka keta manya-manyan teku gairin mubaliya ba tare da ta damu ba, kaga nan mubaliya na damuwa ne, bima ila tsimuwa da irin abin da ke kadanta ba ko maranta ba, min al mauji na kumfan teku, alladhi yashbihu al jibal, wanda yake yayi kama da duwatsu, pap pap pap, kai ka ce ba mu wani abin da ke faruwa, ko tana tafiya akan ta abu jirgin ruwan, hatta tasila ila al biladi allati taqsiduha, har sai ta kai zuwa garuruwan da take so, bil rukabi da mahaya jami'in rakib, wa bil bada'i jami'in bida'a, da kuma kayayyakin, wa tamkusu fi safariha, ahyanan a cikin tafiyanta takan dauki asharatu min al ayyam, kwanaki goma wata ma sai ta yi wata tana tafiya a cikin ruwa, li'annaha aqallu sur'a min qitari sikatil hadith, saboda ita ce mafi karancin sauri inda za a kwatanta da jirgin kasa, wata jirgin ruwa bata kai saurin jirgin kasa ba, wata kadau aba'adan kabiratan fil bihari, kuma takan yanke nisa mai yawa a cikin teku, wala fi mu'akhiriha a karkenta tana da alatun wani irin na'ura, wata irin na'ura ismuha as-sukkan, sunanta sukkan, tuwajjuha kama yuridu ar-rubban, captain shine ar-rubban, rababin shine jami'i, captain na jigiro shine rubban, wanda shi captain din yake rinka jijjiya, zaga kaman abin kaman haka, yana da hannu anan, yana da hannu anan, haka ana jijjiya shi haka, shine kaman tsiyari ne na mota, jamil jiddan shine yake nufi da wannan sukan din, wa idza kana al bahru haijan, idan ku tekun ya kasance yana da kumfa, mal al markabu, abin hawan watan kwalako jirgin ruwan sai ta rinka karkacewa, min janbin ila janbin, daga wannan sashi zuwa wannan sashi, walakinahu la yaqta, sai dai bai ni cewa illa idza sabada masakhara, sai dai idan ya ci karo da wani dutse, wan fatahat fihi fatahatun, sai wata kafa kuma ta bude a cikin sa, ma'ana jirgin ya rami, yadkhulu min halma'u, sai ruwa ya rinka shiga, fayagraqu, sai ya nitse kawai, wa likulli markabin sumun yurabu bihi, kowane jirgin ruwa yana da sunan da ake sanin shi da shi, ga mahoto nan ko na markab din, wa yusammar rijalul ladhina ya'maluna fihi mallahin, malih mufrad jami shi mallahun, ana kiran ma'aikata jirgin ruwa da mallahun, wa kuma aka ya'u jiddan, zaga su sunfa, suna da su karfafa ne sosai, li'anna hawa al-bahri, saboda karfin teku, qalla an yumathiluhu hawa'in, gaskiya akwai karancin a samu wani abin da ya kama da shi, fi naqa'ihi, wajen hasken sa, wajen wadaci da kinsa, wa ra'isu ha'ula'il mallahin ar-ruban, shugaban waɗannan mallahun ne shine ar-ruban, wa huwa al-hakim fi safina, shine mai hukunci a cikin jirgin ruwan, abin da yace za a bi, yanfudhu amruhu, al'amarin sa shine ke zabtuwa, fi kulli man fiha, ga dukkan wanda ke cikin ta, in yace a fitar da kai, dole ne za a fitar da kai, hatta rukab, har ma masu abin hawa, to insha Allah ta'ala za mu sa nan abin da Allah ba mu iko makaranta, daidai Allah ba mu lada, wanda ne kuskure Allah ba mu tada mun kuskure, ne kuma ba mu iko gyara, in Allah kai insha Allah sai mu ci gaba, sa'itul haid wal miswala.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.